بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 نكو 25 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yayi daidai da 20 ga watan 3 shekara ta 2020 miladiya bayan kammala littafin al-Imanu bil Yawmil Akhir mun ga dacewar mu karanta wannan littafi na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi Ramadan wallafar wasu malamai guda biyu su suka hadu wajen wallafa wannan littafin akwai Malam Salim Ibn Eid Al-Hilali da kuma Ali Hassan Ali Abdul Hamid Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duba da yan kwanaki muke suka rage mu shiga cikin wannan ibada mai girma ta azumin watan Ramadan in Allah madaukakin sarki ya ara mana aran numfashi wanda muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu wannan lokaci Allahumma balligna Ramadan Allahumma balligna Ramadan Allahumma balligna Ramadan to da haka zamu karanta wannan littafi ba tare da tarjamar su marubutan littafin ba kamar yanda muka saba karanta tarjama dan muna so ne mu danyi amfani da lokacin in son samu ne ko littafin ya gama kafin Ramadan insha Allah to shi yasa ina ganin zamu shiga cikin karatun kai tsaye insha Allah wannan shine zai zama darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka bismillahir rahmanir rahim shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مالن yayi mabudin kunne da wannan aya yace shahru ramadan Allah madaukakin sarki yace watan ramadan alladhi unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnas dan ya zama shiriya ga mutane wa bayyinatin da kuma bayanin hujjoji ko da hujjoji bayyananno min alhuda na abin da ya shafi shari'a wal furqan da kuma ainihin wato al furqan raba gardama man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci kwanakin watan ramadan a cikin ku falyasum to ya azumce shi wa man kana maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra ma'ana ya ajiye azumi saboda larura ta rashin lafiya ya ajiye azumi saboda larura ta tafiya sai ya kirga ayyamin ukhra wasu wato kwanakin daban sai ya rama adadin abin da ya sha lokacin bai da lafiya zamu ji wace irin rashin lafiya ce ake shan azumi zai fada insha Allah wace irin tafiya ce ake ainihin shan azumi yuridullahu bikumul yusra Allah madaukakin sarki yana nufin ku ne da sauki wala yuridu bikum al-usra ba yana nufin ku bane da tsanani walitukmilu al-idda domin ku cika lissafi walitukabbiru Allah dan ku girmama Allah alama hadakum bisa ga abin da ya muku na shari'a wala'allakum tashkurun kuma wala'alla ku zamanto masu godiya zuwa ga Allah bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu at-tab'atu thaniya bala yace wannan wata muqaddima ce ta bugu na biyu da aka yi wannan littafi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin tsira da aminci su tabbata ga shugaban manzanni wa ala alihi da iyalinsa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya amma ba'd mala yace bayan haka fa hadhihi ikhwanana talabatul ilm yace ya ku yan uwana daliban ilimi hadhihi tab'atun jadida wannan wani sabon bugu ne min kitabina na wannan littafi namu mai suna sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan wato sifar ainihin wato azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan ramadan ma'ana a cikin wannan littafi zamu ji yaya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yin wannan ibada wanda yan kwanaki suka rage mu shige ta nuqaddimuha lakum yace muna gabatar da wannan littafi a gare ku bi hullatin jadida a wani sabon yanayi a wata sabuwar riga da sabuwar kwalliya fiha fawaidu zawaid a cikin wannan bugun akwai wasu fa'idoji da aka kakkara wa masailu lataif da kuma wasu mas'aloli wato lataif wanda suke masu taushi asa an yuktaba Allah ko an yaktuba Allah subhanahu lana fiha al-ajr muna fata muna tsammanin Allah madaukakin sarki ya rubuta mana lada cikin wannan littafi da muka rubuta da wayannan fa'idoji da muka kara da kuma wayannan mas'aloli da muka shigo da su wadanda suke saukaka wan naf'a sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya rubuta mana lada wan naf'a da kuma amfanuwa da abin da ke cikin wannan littafi wala qad ra'ayna fi hadhihi at-taba'a haqiqa mun ga a cikin wannan bugu i'adatu takhrij wato mun zamu ga ainihin wato i'adatu takhrij ahadithil kitab sake ainihin wato takharijin hadisan da ke cikin wannan littafi takharijan manhajiyan ilmiyan wato zamu sake wa hadisan takhariji irin wanda yake mai tsari irin na ilimi qa'iman ala wafqil qawaid wanda yake tsaye wato ita wannan shi takharijin wanda yake tsaye akan ka'idoji wadawabit wato wanda ya dace da ka'idoji wadawabit da wasu dokoki allati khallafa halana a immatuna wanda jagororin mu suka ban mana muka gada wa ulama una da kuma malaman mu rahimahumullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama dauna wato dauna da wato daunaman tawil da daunaman tatwil ko dauna ma tatwilin ba tare da tsawaitawa ba wa inna min nafilatil qaul yana daga cikin nafilar zance yana daga cikin ƙari a cikin zance an naqula mu ce laqad waqa'a fi at-tab'atil ula likitabina hadha iddatu awham yace akwai wasu kurakure masu dan yawa da suka faru a bugun mu na farko da muka yi wannan littafi wa bid'atu akhta da kuma wasu kurakure harrasna ala tajannubiha wal bu'd anha wanda mun yi kwadayin mu nisanci wayannan ainihin wato kurakuran da tubatuban wal bu'd anha da kuma nisanta su kan mu sake kawo su cikin wannan bugu na biyu dhakirina sawaba wato dhakirina sawaba wal haqq insha Allah azza wa jalla azza sha'nu mustaghfirina Allah subhanahu amma badara minna yake ce dhakirina sawab wato wal haqq insha Allah muna masu tunawa da daidai da kuma gaskiya insha Allah azza sha'nu mustaghfirina Allah muna masu neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala amma badara minna game da abin da yayi mana gaggawa na farko na kurakure da muka samu a cikin wannan littafi wa nukarriru al'ana ma naquluhu da'iman zamu sake maimaitawa anan irin abin da dai muke fada ko da yaushe kullu kitabin kowane littafi siwa kitabin lahi subhana in banda littafin Allah subhanahu wa ta'ala huwa urdatun lin naqd wal intiqad wannan littafi karan bara ne lin naqadi na ai masa suka wal intiqad a bayyana kurakurai daga daidai dinsa a bayyana kyawu da muni a cikin sa ma'ana babu wani littafi in ka cire littafin Allah sai ka samu masu naqadi sun yi naqadi akai ma'ana waɗanda za su kalle shi su ce kai ina ma dai kaza akai ba kaza ba ko kuma kaza kuskure ne ga daidai din wannan littafin Allah shi kadai ne cikakke ta kowace fuska kuma sannan babu kurakurai komai kankanta su a ciki amma duk wani littafi da ainihin wato wani mahaluki ya rubuta to urda ma'ana kaman karan bara ne target ne na ai masa naqadi ko kuma ai al-intiqad an-naqadu al-intiqad wato naqadi shine a soki wannan littafin al-intiqad shine a bayyana daidai daga kurakurai ko kurakurai daga daidai din sa wa takhati'atu wa tashih a fadi kuma inda akai kuskure a littafin wa tashih a kuma inganta inda yake ya zama daidai fa man ra'a zallata qalamin mala yace duk wanda yaga tuntuban al-qalami a cikin wannan littafi aw nabwata fahamin ko kuskuren fahimta a cikin wannan littafi fal yusahhih to ya gyara duk wanda yaga an samu tuntuban al-qalami a cikin wannan littafi ko an samu kuskuren fahimta to ya gyara fal qulubu munsharihatun zuciyar mu a bude take tana karbar kuskure ta karbi gyara wal adhanu saghiya kuma kunnuwan mu masu sauraro ne in mun ji kuskuren ko an gaya mana ga inda kuskure yake ko ga inda muka yi ainin tuntube to kunnuwan mu a bude suke za mu karba kuma mu gyara wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wannan shine al muallafan wato wayannan manyan malamai shine abinda suka wallafa wannan kenan sai yace muqaddimatu tabaatul ula muqaddima ta bugu na farko innal hamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar da shi fala mudillala ba mai batar da shi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaida wa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida wa lalle annabi muhammad bawan Allah ne manzon sa ne amma ba'd bayan haka fa ya ayyuhal akh ya kai dan uwa jama'an Allah wa iyyaka ala mahabbati Allah ya hada mu da kai akan kaunar Allah wattiba'i sunnati rasuli da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabayyana lana zai bayyana a gare mu mali saumi min almanzila irin matsayin da ke cikin azumi wal makana da daraja fil islami a cikin musulunci ma'ana za a bayyana mana a wannan littafi irin darajar da ke cikin azumi da matsayin azumi a cikin musulunci wa mali man samat tiga'a wajhi llahi min alajr da kuma irin abinda ke samun duk wanda ya yi azumi dan Allah dan neman yardar Allah na lada wal fadli da falala wal ikrami da karamci da girmamawa duk zamu ji a cikin wannan littafi wa anna zalika yahtalifu ziyadatan wa nuqsan wannan kuma yakan bambanta wajen karin ladan ko falalar ko karamcin wa naqsan da kuma ragi ya danganta binisbati qurbihi wa bu'dihi min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam ya danganta da kusancin wannan azumin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ladan zai zama mai girma falalar za ta zama mai girma karamcin shi ma zai karu wa au bu'dihi ko kuma ya danganta shi azumin nisantarsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudan yanda ladansa zai dinga kwaranyewa yana zaizayewa kila ma mutun ya shaki shurwar banza ya shayin wa banza Allah madaukakin sarki ya kiyaye kama ashara ila zalika sayyid walad adam kaman yanda shugaban ɗan adam gaba daya yayi ishara yayi nuni zuwa ga hakan yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash da yawa mai azumi ba abinda yake samu a azumin sa daga yunwa sai kishirwa ma'ana akwai da yawa mutanen da suna azumi basu ci ba basu sha ba kuma basu yi azumi ba Allah ya raba mu da kishirwa banza da yunwa banza lidhalika la budda min ma'rifati sifati sawmin nabiy sallallahu alaihi wasallam mala yace dan haka kaga ashe babu makawa daga sanin irin sufar azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ciki da waje wa ma fihi da abin da ke cikin sa min wajibatin na wajibai wa adabin da ladubban da ya kamata mutum abubu abu kaza wajibi ne abu kaza kuma ladabi ne na azumi wa adiya da addu'o'i thumma tadbiqu zalika ko tadbiqu zalika tadbiqan ilmiyan sannan bayan mun san abu kaza wajibi ne abu kaza ladabi ne abu kaza addu'a ne haka annabi yake yin kaza haka annabi yake yin azumin sa to sannan sai kuma mu dabbaka shi dabbakawa a ilmance shine tadbiqan ilmiyan kar ka zama kawai ka taso kaga ana azumi kai ma kana tai la'alla ka shiga cikin wadanda yunwar banza tsawon shekaru kila ka kai shekara 10 ana da zaman ka baligi kana yin azumin watan Ramadan kai a ganin ka amma Allah baya karba
saboda abu ne wanda yake ibada ba a yin ta sai da ilimi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fi to amaliyan ko thumma tadbiqi zalika tadbiqan amaliyan yayi sannan kuma da dabbaka hakan a aikace walamma kana ma'rifatu zalika ala wajhi at-tafsil muta'adhdhiratun ala aktharin nas malan yace yayin da sanin yanda fuskar ko yanayin yanda azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta fuska dalla dalla muta'adhdhiratun abu ne mai wahala ala aktharin nas akan da yawa daga cikin mutane a ce su san filla filla daki daki tun daga farko har ƙarshe na irin azumin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda zai gagari da yawa daga cikin mutane saboda kila yanayiyikan da kuma uzurruka da kuma ainihin abubuwa na ƙarancin ilimi da sauransu ra'ayna anna dha'a kitaban mala yace sai muka ga dacewar mu rubuta wani littafi ma amkana gurgudan abin da zai iya yiwuwa li jami'i ma yata'allaqu domin mu tattara dukkan abin da yake da alaka bi sifati saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da irin sifar azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan a cikin watan ramadan li jami'il muslimin almu'minin ga dukkan muslimi mu'minai alladhina la yuqaddimuna bayna yaday Allahi wa rasuli wa inda ba sa shan gaban Allah ba sa shan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun jira suke Allah ya ce ga yanda yake so ayi ibada su yi ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ayyukata su ma su koya su aiki da ita wa laqad nadharna fi ayati sawm mala ya ce hakika mun yi duba izuwa ga ayoyin da suka yi magana akan azumi wa ahadithu siha sannan mun yi duba izuwa ga ainihin wato ahadithi siha hadisansa wanda suke ingantattu hadisan da suka yi magana akan azumi fa wajadna anna sawma naw'an yayin da muka kalli ayoyin hadisi da ayoyin da suka yi magana akan azumi da hadisan da suka yi magana akan azumi sai muka tattara sai muka fita da sakamakon azumi nau'i biyu ne sawmul fariida sawmut tatawwu ko dai imma azumi ne na wajibi na farilla ko kuma azumi ne na tadawwu'i na nafila fasta'anna billah sai muka nemi taimakon Allah wa katabna sai muka yi rubutun mu fi sawmil fariida akan abin da ya shafi azumi na farilla kenan ba in ka ji an shigo da wani azumi na nafila to kawai dai an kawo shi ne saboda kila wata munasaba amma dai za a yi magana ne kawai akan azumi na farilla li'anna al-muslima saboda dai musulmi lan yataqarraba ila Allah ba zai taba kusanta izuwa ga Allah ba bi afdali da mafifici min maftaradahu alaihi sama da abinda Allah ta'ala ya farlanta masa kama jaa fi hadithil wali kaman yanda yazo a cikin hadisin nan na wali wanda yake magana akan falalan wali alladhi akhrajahu al-bukhari hadithin da imamu al-bukhari ya fitar hadithin man adali waliyan ko to shine ishara zuwa gare shi kenan kaga a cikin hadithin Allah ta'ala ya ce وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي باوانا بزي taba kusanta dani ba da wani abu da nafi so sama da abin da na farlanta masa Allah ta'ala ya ce abu kaza wajibi ne yaga ka dage kana kokarin ka yi wannan abin akwai wargi da wasa a ce ma wannan wajibi ne wannan nafila ne kaban na farilla kaje ka kama na wajibi na nafila ina fata an gane da haka ba za ka samu kusancin Allah madaukakin sarki ba sai da cika wajibai da farillai ولقد استوحينا ترتيب الكتاب حقيقه mun riki tsarin nan ko mun riki tartibal kitab jeranta wannan littafi wa tabwibahu da yin babi babi na littafin min al marahil allati marrat biha faridatu sawm daga irin matakan da wajibcin azumi ya shude a kansu ma'ana irin abubuwan da daga farko niyya sannan kaza irin abubuwan da aka jero matakai marahil matakai waɗanda akan su azumin farilla yake tafiya akai to yace mun yi kokarin riko wajen tsara wannan littafi da tsara babukan sa akan irin wannan tsarin da haka zamu kawo abin da shine na farko a azumi sannan mu kawo mai bin sa sannan mu kawo mai bin sa har zuwa ƙarshe fama wajadtum fihi min sawabin duk abin da yake cewa thumma min alwaqi'il amali lisawm sannan kuma abin da ke faruwa a aikacen an zo yin azumi in an zo yin azumi me ake fara yi fa magana ce ta ganin wata to da kanta zai fara to in an ce an ga wata sai kuma me sai kuma kudurtaniya haka ma a aikace haka mutane suke yi to kaman yanda yazo a babun shi ma haka kuma a aikace mutane haka suke yi to haka zamu kawo wannan littafin fa ma wajadtum fihi min sawab mala yace abin da kuka samu a cikin wannan littafin na daidai wa khairin abinda kuka samu na alheri a cikin wannan littafin fa min Allah ta'ala credit din na Allah ne wannan daga Allah ne ba kwazon mu bane wa ma wajadtum fihi min khata abinda kuma kuka samu na kuskure ko tuntube a cikin sa fa minna wa min ash-shaytan wannan daga gare mu ne kuma da shaytan wa nahnu nabra'u ila Allah min mu ma mun barranta zuwa ga Allah ba mu ba wannan abin da muka rubuta wanda yake na kuskure ballantana kai kace ai mu muka rubuta a littafin muka dauka kai aiki da shi mu ma indai kuskure ne ya tabbata malamai sun ce abu kaza da muka rubuta kuskure ne to mu ma mun barranta da wannan abin zuwa ga Allah fi hayatina a rayuwar mu ko mamatina da bayan mun mutu ko muna raye aka samu wani kuskure a wannan littafin mu ma ba ma kan wannan kuskuren kuma koda bayan mun mutu aka gano a cikin littafin nan akwai wani kuskure to mun barranta da wannan kuskuren ba ma kansa wa nas'alullaha at-tawfiqa muna roƙon Allah gaman katar was-sadada da dacewa fil qawli wal amal cikin maganganu da ayyuka innahu sami'un mujib lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai amsawa ne to shi sai suka ce wa katabahu talibal ilmi shar'i salim al-hilali da kuma ali hasan ali abdul hamid kamar yanda muka faɗi sunan sa a can baya fada'ilu siyam malan zai fara da falalar azumi ja'at ayatun bayyinat ayoyi bayyanannu sun zo muhkamatun muhkamai fi kitabillahi al-majid a cikin littafin Allah mai girma ta khussu ala saum ko ta huddu ala saum ta huddu ala saum da suke kwadaitarwa akan yin azumi taqarruban ila Allah jalla wa azza wa jall saboda kusanci ko neman kusanci zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa nubayyinu fada'ila kuma zamu wa tubayyinu kai fada'ila wadannan ayoyin kuma za su bayyana fada'ilahu falalolin shi azumi din ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat lalle muslimi maza da muslimi mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata wal qanitina wal qanitat da masu biyayya ga Allah maza da masu biyayya ga Allah mata was sadiqina was sadiqat da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata was sabirina was sabirat da masu hakuri maza da masu hakuri mata wal khashi'ina wal khashi'at da masu rusuna wa Allah maza da masu rusuna wa Allah cikin mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu yin sadaka cikin maza da masu yin sadaka cikin mata was-sa'imina was-sa'imat shine mahallin shahid da masu yin azumi cikin maza da masu yin azumi mata wal-hafizina furujahum da masu tsare da kiyaye farjojin su maza wal-hafizat da masu kiyaye farjojin su mata waz-zakirina Allah katiran da masu ambaton Allah da yawa cikin maza waz-zakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah madaukakin sarki yayi musu tanadin wata irin gafara wa ajran azima da wani irin lada mai girma shine aljanna Allah ka samu a ciki
amin
wa qawlihi jalla sha'anu da fadin ubangiji mai girma da daukaka wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi alheri ne a gare ku in kuntum ta'lamuna amma kun sani ku dauki azumi ku dinga yin azumi wannan alkhairi ne a gare ku inji Allah wa anta sumu ku yi azumin khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku amma in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da ilimi kun san cewa me Allah yake nufi da ku a cikin azumi to ku yi azumi akwai alheri a ciki wa qad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thabit min as-sunnah haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin tabbatacciyar sunnarsa anna sauma cewa azumi din nan hisulun katanga ce min ash-shahawati daga abubuwan sha'awa wa minan nar katanga ce wa minan nari junna kuma garkuwa ne shi azumi daga wuta wa anna Allah tabaraka smu kuma hakika ubangijin da sunansa albarkarsa ta yawaita khassahu ya kebance azumi bi babin da wata kofa min abwabil janna daga kofofin aljanna wa annahu kuma hakika shi azumin nan yaqdimul anfusa yana yaye zuciya an shahawati ha gaban abubuwan da take sha'awa ya yaye ta kamar yanda uwa ke yaye danta ta hakura da dan nan ya hakura da nono kaga shikenan ya hakura ya kama abinci ya kama sabgarsa to haka azumi ke yaye zuciya daga barin abin da take sha'awa wayahbisuha kuma sannan azumi yana daure ta amma alufatiha gaban abubuwan da ta saba mutum ya saba ci duk bayan wasu awoyi ya dauka ya ci, amma kaga azumi ya daure shi daga barin wannan abin da ya saba, yanzu sai ya awa 7 8 9 har kila 10 bai ci komai ba, kuma bai nemi abincin ba, yana ta sabgarsa, ya hakura da wasu abubuwa da ya saba da su, yanzu azumi ya daure shi ga barin wayancan abubuwan da ya saba, shine waya hadisuha, ya daure zuciya amma alufatiha ta hakura da abin da ta saba da shi, fa tusbihu, sai zuciyar ta wayi gari muduma innatan, ka ganta cikin nutsuwa, wa hadal ajrul wafir, wannan irin lada cikakke mai girma, wal fadlu thura ko athural kabir, da kuma wannan irin falala mai dimbin yawa alkabir mai girma, tufassiluhu alahadithu sahiha, hadithai ingatattu za su yi maka bayanin waɗannan falalar al'atiya masu zuwa, ahsana tafsilin, cikakken bayani, mafi kyawun bayani, watubayyinuhu, kuma su bayyana maka a tamma bayanin, mafi cikar bayani. Na farko as-sawmu junna, azumi garkuwa ne. Yake cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ishtaddad alaihi shahawatu nikah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga wanda matsananciyar sha'awa ta addabe shi, ta yi masa wato ta dame shi, ma'ana sha'awar aure, walam yastati' az-zawaj, kuma bai samu damar yin auren ba, yana fama da sha'awa kuma sannan ba ikon da zai aure, ko ba shi da sana'a, ko dai kamar yanda zamu karanta hadisin ba shi da ba'a, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bis siyam, da yin azumi, waja'alahu wija'an li hadhihi shahwa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan azumi wato wija'an, ya zamanto wija'an li hadhihi shahwa, me yankewa ga wannan sha'awa din, sai ga mutun gaba dai wannan sha'awar ta yanke, ya daina jinta, saboda in dai zaka yi azumi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, to za ka ga kana shagaltuwa ne da wasu abubuwa waɗanda za su taimaka wa azumin naka ya zama cikakken azumi, ya zama karbabbe, da haka tunanin wasu abubuwa irin na sha'awa za ka ga sun kau, da haka azumi yana yankewa mai yin sa sha'awa, musamman wanda yake son yayi aure kuma ba shi da ikon da zai aure, li'annahu, saboda shi azumi wato ya habisu qawl a'aba, yana tsare ƙarfin gabobi, yana tsare ƙarfin gabobi, anistir saliha, gabarin sakewar su, yana takure gabobi ba sa sakewa in ana yin azumi, wayusakkinu kullu udwin minha, kuma yana sanya ya kowace gaba minha, daga cikin gabobin jiki, daga yin wannan azumi din, wa kullu quwwatin an jamaahiha, kuma yana kame kowane irin ƙarfi, an jamaahiha, gabarin kangarewar wannan karfin, wayuljimuha, sannan kuma wato bilijamiha, ya daure wannan sha'awar ko wannan karfin da linzamin sa, shi azumin, wayuljimuha, ya sa masa linzami, bilijamihi, da irin linzamin azumin, kaga mutun gaba ya kokun sa, kaga mutun kaman ba shi ba mai kazar-kazar mai waye, amma saboda azumi da ake ciki sai ga jikin sa yayi la'asa, jikin sa yayi sanyi, komai yana yin sa dan dole yayi ne kawai, amma dai in san samu ne yana son ya dan sauna, ko ya dan kwanta, ko yayi kaza, ballanta da ya fita da gudu, in kaga mutun yana gudu duk kaga akwai chemical energy, to ba chemical energy tintin ya riga ya kone, to kaga sai ga mutun yana son ya dan samu inuwa, ya samu guri, ya zauna surutu ma bai cika damun sa ba, in ana hayaniya ma sai ta dame shi, ko in kaga ana ihu ana harbati an samu chemical energy, amin amin, yake cewa faqad tsabata anna lahu tasiran, kaga ashe hakika ya tabbata azumi yana da tasiri ajiban mai ban mamaki, ala hibzil jawarihi adh-dhahira, akan kiyaye gabbai na fili, wal qawl batila, da kuma karfi na boye, yayi aiki a zahiri wato ya kuma yi aiki a batini, li hadha kullu, saboda wannan ne gaba daya, ko li hadha kullihi, qala sallallahu alaihi wa sallam, saboda wannan ne gaba daya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'ashara shabab, ya kutaran matasa, man istata'a minkumul ba'a, duk wanda ya samu ba'a a cikin ku, duba lamba ta daya, hiyal maqdiratu ala az-zawaj bi anwa'iha kafa, wato al-ba'a shine wanda yake da ikon yin aure a cikin ku, ikon yin aure shine al-ba'a, alba'an nan ya hada sana'a, ya hada lafiya, yana da lafiyar jiki da zai iya zama da iyali kuma a samu gudanar rayuwar aure, sannan yana da sana'a da zai iya kula da ita, ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya kula da al'amuranta na yau da kullun, to wanda yake da wannan shine ake kira da ba'a. annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yatazawwaj to ya gaggauta ya aure fa innahu aghaddu lil basar sabida aure shine yafi taimakawa wajen rintsa gani ga barin kalle kalle duk mutumin da yake da yawan kalle kalle saboda sha'awa to yayi aure indai yana da iko to ya aure za ka ga yana taimaka masa wajen rintsa ganin sa wa ahsanu lil farj kuma wajen katange masa farjin sa ga barin fadawa alfasha wa man lam yastati' manzo Allah yace wanda ko ba shi da ikon da zai yi aure ila ba shi da sana'a kuma yana son yayi auren fa alaihi bisawm manzo Allah yace to ya dinga yin azumi fa innahu lahu wija domin shi azumin zai yanke masa sha'awa wannan hadithin imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi hadisin abdullahi dan mas'ud wa qad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa annal jannata mahfufatun bil makare lalle aljanna azagaye take da abubuwan da rai bata so abubuwan duk da rai baya so to da shi aka ce waye aljanna wa annan nar huffat bi shahawat kuma haqiqa wuta an yi mata kawanya an kewaye ta da abubuwan sha'awa abubuwan da zuciya ke sha'awa suke so fa idza tabayyana laka ayyuhal muslim idan ya bayyana a gare ka ya kai dan uwa musulmi annas sauma cewa azumi yaqma'u shahawat yana dakushe sha'awoyi wa yukassiru hiddataha yana karya kaifin sha'awa wa hiya allati tuqarribu minan nar wanda wannan sha'awar ita ce kullun ke kusanta ka zuwa ga wuta faqad halas siyamu baina sa'im wan nar amma dalla da azumi kaga ashe azumi yana iya shiga yayi kandagarki tsakanin mai azumi da wuta لذلك جاءت الاحاديث مصرحه بانه حصن من النار dan haka dai hadisai ingatattu suka zo da bayani karara da cewa azumi wato hisunun katanga ne minan nar daga wuta wa jannatun garkuwa ne yastajinnu biha al-abd da bawa zai iya yin garkuwa da shi minan nar daga fadawa wuta qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min 'abdin yasumu sawm yasumu yawman fi sabilillah babu wani bawa da zai azumin rana guda rana ɗaya dan Allah illa ba'adallahu bidhalika wajhahu anin nari 70 kharifa face sai ubangiji ta'ala ya nisantar da fuskar sa ga barin shiga wuta damuna 70 sakamakon wannan azumin shine 70 kharifa an fahimta an kira kharif saboda kaga damuna duk shekara tana maimaituwa shi yasa wasu malaman suka ce kawai 70 kharifan shekara 40 ina ba ta gane ma'ana babu to wani azumi ana nufin kana azumi kana jihadi fi sabilillah ko kuma ya ake nufi zai mana tsokaci a can gaba insha Allah da aka fassara hadithin shine ma min 'abdin yasumu yawman babu wani bawa da zai azumci wata rana fi sabilillah dan Allah illa ba'adallahu bidhalika wajhahu 'anil nar face sai Allah ya nisantar da wannan ranar da ya azumta Allah ya nisantar da fuskar sa ga barin shiga wuta 70 kharifan wato damuna 70 wa qala sallallahu alaihi wa sallam as-siyamu jannatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa as-siyamu janna azumin nan da kake kallon sa garkuwa ne yastajinnu biha al-'abd da bawa zai yi garkuwa da wannan azumin minan nari ya hana shi shiga wuta wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi daga Jabir Imam Ahmad shi ma ya ruwaito shi daga Uthman ibn Abi al-As wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard manzon Allah yace duk wanda ya azumci rana guda dan Allah Allah ta'ala zai sanya tsakaninsa da wuta khandaqan za a sanya wata irin katanga kama bainas sama'i wal ardi kaurinta kaman tsakanin sama da ƙasa ma'ana ba shi ba shiga wuta kawai duk wanda ya azumi dan Allah guda ɗaya tak Allah kuma ya karbi wannan azumin Allah zai sanya shamaki tsakaninsa daga shiga wuta ina ga wanda ya azumi 30 ko 29 na Ramadan gaba ɗaya kuma duk suka zama karbabbu wannan hadithin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm haqiqa wasu malamai sun tafi wajen fassara wannan fi sabilillah ila anna al-ahadith al-anifa akan waɗannan hadisai na dazunnan da muka karanta mana wanda muka karanta su yanzu ja'ad fi tibyani fadli siyam sun zo ne dan su bayyana falalar yin azumi fil jihadi a wajen jihadi wal qitali da wajen yaqi fi sabilillah wajen jihadi da yaki fi sabilillah akan wannan wadannan hadisan suke magana wadhahiru ko da yake zance mafi bayyana anna kullas sawm haqiqa kullas sawmi kowane azumi idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala in dai an yi shi dan Allah madaukakin sarki wafuka ma bayyana hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma daidai da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fa huwa fi sabilillah wannan azumin fi sabilillah ba wai sai a wajen jihadi ba an bayyanta akwai malaman da suka tafi akan haka cewa man ainihin wato sama yawman fi sabilillah ma'ana ga jihadi yana fafatawa a fagen daga kuma azumi yake akan sa ake magana amma zance mafi bayyana da shi din da wanda ma yana zauna a gida yayi azumi dan Allah shi ma ya shiga ciki kawai sharadin ya zamanto dan Allah yana neman yadda Allah khalisan liwajhillah shikenan kawai wannan mun ji falalar azumi ta biyu ta farko athaniya falala ta biyu as-sawmu yudkhilul janna azumi yana shigar da mutum aljanna alimta ayyuhal abdu ta'i ka riga ka sani a bisa abin da ya gabata ya kai bawa mai biyayya ga Allah waffaqaka Allahu li da'ati Allah ya datar da kai ga yi masa da'a wa ayyadaka bi ruhin min kuma Allah madaukakin sarki ya karfafe ka da wani taimako daga gare shi anna sawma yubaidu sahibahu minan nar kaman yanda ka riga ka san wannan cewa ashe azumi yana nisantar da mai shi daga shiga wuta wa huwa idhan yudnihi min bahbubatil janna to kenan zai kusantar da shi da farfajiyar aljanna kenan idan ya nisantar da shi daga wuta to kenan zai kusantar da shi da aljanna fa an abi umama radiyallahu anhu qala hadithi ya tabbata daga abi umama Allah ya kara masa yadda yace qultu ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah dullani ala amalin ka nuna min wani aiki adkhulu bihi aljanna wanda zan shiga aljanna albarkacin wannan aiki qal manzo Allah ya ce alayka bis-sawm abinda zai kai ka aikin da zai kai ka aljanna kake nema ka rike azumi la mithla lahu ba irin sa kana son shiga aljanna manzo Allah ya ce to ba sama da azumi ka rike azumi fa innahu la mithla la domin babu sama da azumi ba wani abu kwatankwacin azumi wannan hadisin Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da Ibn Hibban hadisi ne wanda yake sahihi na uku yuwaffa as-sa'imuna ujurahum bighairi hisab ana cikawa masu azumi ladan su ba tare da lissafi ba na hudu lissa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu na biyar khulufu fami sa'im bashin bakin mai azumi ko warin bakin mai azumi atyabu indallah shi yafi dadi a wajen Allah min rihil miski sama da turaren almiski kamshin almiski to waɗannan falalolin guda uku ga sunan zai karantar da mu a cikin wannan hadisin na Abi Huraira yace wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qala Allah ubangiji ta'ala yace wannan hadisul qudusi ne kenan hadisul qudusi ko kace hadisul rabbani kullu amal ibn adam lahu illa siyam Allah ta'ala ce duk aikin da dan adam ya aikata nasa ne in yayi sallah tasa ce in yayi zakka tasa ce in yaje aikin haji nasa ne in yayi biyayya ga iyayensa nasa ne in yayi sadaka tasa ce in yayi karatun alqurani kowane aiki idan dan adam ya aikata Allah ta'ala ce wannan aikin nasa ne illa siyama amma banda azumi in ji Allah fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi bihi kuma ni zan yi sakayya da shi ni zan saka akan dukkan azumin da mutun ya aikata wa siyamu junna azmi garkuwa ne wa idza kana yawmi sawmi ahadikum idan aka ce yau ranar azumin dayan ku ce fala yarfus to kada yayi alfasha wala yafkhab kada yayi kwarmato an fahimta kada yayi hargowa kada yayi iface shine as-sakhabu an fahimta idan aka ce yau ranar azumin ɗayan ku ne ba shi ba zagi ba ashariya ba batsa sannan wala yaskhab baya yin harbati fa in sabahu ahadun idan ma wani ya zage shi aw qatalahu ko yayi fada da shi falyaqul yace innimru'un sa'im ni mutun ne mai azumi innimru'un sa'im ni mutum ne mai azumi, wani suka ce a zuciyarsa zai fada, zuciyarsa zai dinga gaya mata karki saurare shi, karki kula shi, karki mai da martani, ki sani ni azumi nake. Wasu kuma suka ce a fada la kai da shi kake, shi wanda yake ya hayayya ko maka yake so ku yi hayaniya da shi, kuma kana azumi, ko yake zagin ka, ko yake so ku yi fada da shi, to sai ka ce inni mru'un sa'im, ni mutum ne wanda nake azumi. La'allaki kai baka azumi, amma ni ina azumi. Shi kuma mai azumi an hana shi waɗannan abubuwa. Wallazi nafsu Muhammadin biyade, na rantse da ran wanda ran Annabi Muhammad ke hannunsa, la khulufu fami sa'im, warin bakin mai azumi, atyabu inda Allah, shine yafi dadi a wajen Allah, min rihil miski, wane kamshin almiski. Lissa'imi farhatani yafrahuhuma, sannan mai azumi yana da wani farin ciki guda biyu da yana yin wannan farin cikin. Idza aftara fariha, idan zai yi buɗe baki zai yi farin ciki, zai yi murna. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi, sannan idan ya hadu da ubangijinsa to kuma zai yi farin ciki na biyu, saboda za a bashi ladan azuminsa. Wa fi riwayatin lil Bukhari, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli as-sawmi li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. A wata riwaya ta Bukhari, Allah ta'ala zai ce ya turku ta'ama, wannan bawon fa ya bar abincinsa, wa sharaba da abin shansa, wa shahawatahu ya haƙura da sha'awarsa, min ajili sabida ni as-sawmuli, kai azumi nawa ne, wa ana ajizi bihi, kuma ni ne zan yi sakayya da shi. Wal hasanatu, kyakkyawan aiki, bi ashri amthaliha, za a bada lada goma kwatankwacinsa, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wa fi riwayatin lil Muslim, a wata riwaya ta Muslim, kullu amali ibn adam yudha'af, duk aikin dan adam ana rubanya masa, ana ninka masa shi. Al hasanatu, idan yayi kyakkyawa guda daya, bi ashri amthali hadha, a rubanya masa goma irin wannan abin da ya aikata, ila sab'i mi'ati dhu'fin, har izuwa ribi 700. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala ce illa sawma, banda azumi. Sallah in kai ta, to daga lada goma za a fara rubuta ma, daga nan ta ha zuwa 700, har ila adhafin kathira. Amma Allah ta'ala ce banda azumi. Fa innahu li, azumi ya ce wannan nawa ne, wa ana ajzi bihi, kuma ni zan yi sakayya da shi. Yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli, mutum ya haƙura da abubuwan da yake sha'awa, ya saba da su, yana jin daɗin yin su, amma ya haƙura saboda ni. Ya bar abinci, cikinsa yana so ya ci, ga abincin yana kallo zai iya ci, ba wanda ya san ya ci, amma ya haƙura ba zai ci ba saboda ni. Ga kishirwa, ana rana, bakinsa ya bushe, ba abin da yake so sai ruwa, amma ya kasa ɗaukar ruwa gashi a cikin ɗakinsa ya ɗauka ya sha, ba don kowa ba saboda ni. Azumi nawa ne, Allah ta'ala ya ce azumi nasa ne, kuma shi zai sa kayya da shi. Walisa'imi farhatan, sannan mai azumi yana da farin ciki guda biyu, farhatun inda fidire, farin ciki na farko lokacin buɗe bakinsa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, farin ciki na biyu lokacin haɗuwarsa da ubangijinsa. Wala khulufu fami sa'im inda Allah atyabu min rihil misk, bashin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah sama da kamshin almiski. Abu na shida daga cikin falalar azumi, as-siyamu wal qur'an yashfa'ani li sahibihima, malam yace kaga azumi, kaga karatun alqur'ani, waɗannan za su ceci masu yin su, ma'ana za su ceci ma'abotansu. Qala sallallahu alaihi wa sallam, as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama, azumi da alqur'ani za su ceci bawa ranar alqiyama. Yaqulu as-siyam, azumi zai ce ay rab, ya ubangiji, mana'tuhu at-ta'am wash-shahwa, na hana shi, ni na hana shi sakewa, na hana shi ya ci abinci, na kuma hana shi abubuwan da yake sha'awa. Fa shaffi'ni fihi, ya Allah ka bani cetonsa. Azumi ne da kansa zai zo ranar tashin alkiyama ya nemi alfarma a wajen Allah, yayi belinka a wajen Allah subhanahu wataala, yace ka ya hana ka abinci, ya hana ka sha'awa, kuma ka haƙura, dan haka yana neman a bashi cetonka. Wa yaqulu al-Qur'an, shi kuma alqur'ani yace mana'tuhu an-nawma bil-layl, ya Allah na hana shi bacci da daddare. Fa shaffi'ni fihi, ya Allah ka bani cetonsa. Qala fa yushaffa'ani, manzo Allah yace sai a basu cetonka. Na bakwai, as-siyamu kaffara, azumi kaffara ne, yana kankarewa mutum zunubai, wa mimma yanfaridu bihi siyam min fada'il, na daga cikin abin da azumi ya kadaita da shi na falala bai hadu da sauran ibadu ba, shi kadai yake banta da wasu falaloli da sauran ibadu ba su da shi. Anna Allah ja'alahu min kaffarati halqi ra's, Allah ta'ala ya sanya shi ya zama shine kankarar wasu laifuffuka. Idan mutun yayi wa Allah laifi ko bisa kuskure ko kuma bisa ganganci, akwai wasu nau'o'in laifuffuka da idan bawa yayi wa Allah, to Allah ta'ala yakan ce yayi azumi dan wannan azumin ya kankare masa wannan laifin da yayi wa Allah. Shine malai yake cewa anna Allah ja'alahu, Ubangiji ta'ala ya sanya azumi min kaffaratin, min kaffarati halqir ra's, yana daga kaffarar idan mutun ya aske kansa fil ihram, a wajen harama bayan yayi harama da aikin haji, li udhrin min maradin, saboda uzurin rashin lafiya, aw adan fil ra's, ko wata cuta dake kansa, ainihin wato ko kwarkwata ta kama kan ko kansa ya fashe ko kurarraji sun fito masa akan. Saboda ka'ida idan mutun yayi harama da aikin haji akwai abubuwan da aka hana shi, daga ciki an hana shi yanke farce, an hana shi ya aski. Amma shi wannan yana fama da ciwon kai, baya iya samun saukin ciwon kan in ba aske kan yayi ba, kuma ga su masa ta yi yawa, kuma gashi yayi harama da aikin haji, ko kuma kuraje sun feso a cikin kan nasa, sun sa masa wato zazzabi, ko kuma yazo wucewa ta wani guri wani abu ya bugo masa akai kansa ya fashe, aka ce sai an aske an yi dinki a gurin. To waɗannan duk uzurruka ne, gashi yayi harama da aikin haji ba dama ya aski, kuma ga wata larura ta bujuro. To yanzu sai Allah ta'ala ya ce cikin kaffarar wannan laifin da zai yi na aski, to shine sai ya azumi, kamar yadda zamu karanta. Wa adamul qudrati ala alhadi, da kuma rashin samun ikon yin hadaya. Akwai wasu nau'o'in aikin haji da in mutum ya yi su sai ya yi hadaya, kaman ainin kiran, kaman tamattu'i, wannan duk wanda ya yi su to sai ya yi hadaya. To wanda kuma yana son ya yi su ko ya yi su amma ba shi da abin hadaya, to shi ma cikin kaffarar da ake so yayi dan azumin sa ya cika, shi ma akwai azumi kamar yadda zamu karanta. Wa hinsil wa qatilil mu'ahid khata'an, da kuma kashe kafirin amana bisa kuskure, shine al mu'ahid, kafirin amana, sai wani musulmi yazo ya kashe shi bisa kuskure, to cikin kaffaran laifin da kai na kashe kafirin amana, shi ma akwai azumi kamar yadda zamu karanta. Wa hinsil yamin, da karya rantsuwa, kace billahi allazi bazan je ba, kuma sai kaje ba tare da kai togaciya ba, da ka ce wallahi ba zan je ba insha Allah, to sai kuma baka je, sai kuma kaje, to ba ka fara tunda ka ce insha Allah, sai ka ce za kai kaza karantse kuma baka yin ba, to ka karya rantsuwarka. To wannan karya rantsuwa din, to shi ma akwai kaffarar da Allah ta'ala ya ce duk wanda ya yi rantsuwa bai ce insha Allah ba kuma ya karya rantsuwarsa, to shi ma wannan laifin da yayi akwai kaffarar da zai, cikin kaffarar akwai azumi. Wa qatilus sayd, da kashe abun farauta fil ihram, lokacin da mutum yayi harama da aikin haji, shi ba an hana mutum yayi farauta, amma wa idha halaltum fasdadu, in kun gama aikin hajin ku sai ku ci gaba da farauta in kai dan farauta ne. Wa zihar, da kuma zihari, kaffarar zihari, idan mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa, to wannan zihari ya tabbata, to shi ma in yana so ya dawo ya janye wannan ziharin ya ci gaba da mu'amala da matarsa a matsayin matarsa ba mahaifiyarsa ba, to shi ma cikin kaffarar wannan laifin da yayi na zihari akwai azumi kamar yadda zamu karanta. Tajidu zalika mubayyinan, zaka samu wa'annan kaffarorin a bayyane bil ayatil atiya, a ayoyin da masu zuwa. Na farko, idan mutum yayi aski ba lokacin da ya kamata ya aski ba bayan yayi harama da aikin haji, qala Allahu ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah, ku cika aikin haji ku cika umara dan Allah. Fa in uhsirtum, idan an tsare ku ba ku samu damar karasa aikin hajin ba, kila kun ceto ta wata kasa ana yaki da haka ba ku samu karasawa ba, ko kuma ka fara aikin haji wata rashin lafiya ta hana ka ka karasa, di yana cikin ihsari. Fa in uhsirtum, in an tsare ku ba ku samu damar karasa aikin haji ba, fa mastaysara min alhadi, to ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya. Wala tahliqu ru'usakum, Allah ta'ala ya ce kar ku aske kawunan ku hatta ya buluga alhadiyu mahilla, har sai hadaya ta isa gurin da ake soke ta bugiranta. Faman kana minkum maridan, duk wanda ba shi da lafiya a cikin ku, aw bihi adan, ko yake da wata larura ta rashin lafiya, min ra'sihi a kansa, kuma ya zama dole ana buƙatar ya aske kan, to ya aske, amma fa fidyatun, zai yi fansa, zai biya fansar wannan askin da yayi, min siyamin, ka gani ko, na me azumi, au sadaqatin, ko ko sadaka aw nusutin ko kuma yanka ya yanka abun hadaya fa idza amintum Allah ta'ala ce idan da an tsare ku saboda yaƙe yaƙe da kuka keto wata ƙasa za ku shiga ku je ku yi aikin haji ko kun fara aikin haji aka samu hatsaniya aka tsare ku a wani guri da kun kasa shiga cikin alhazai ku ci gaba da aikin haji to sai Allah ta'ala ce fa idza amintum in kun samu aminci yanzu wannan tsoron ya kau faman tamatta'a bil umrati ila al haji duk wanda zai yi tamattu'i ta hanyar yin umra bayan yayi umrar ya warware sannan kuma ya zarce aikin haji famastaysara min al hadi to zai yanka abin da ya sawwaka na hadaya sai Allah ta'ala ce faman lam yajid wanda bai samu abin hadaya ba yana son yayi aikin hajjin tamattu'i ko ya shiga aikin hajjin tamattu'i ko qiran kuma ba shi da abin hadaya sai Allah ta'ala ya ce to babu damuwa tunda bai samu abin hadaya ba fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji yayi azumin kwana uku a lokacin aikin haji wa sab'atin yayi azumi guda bakwai idza raja'tum in kun dawo gida tilka asharatun kamila da wancan ukun da yayi a can da guda bakwai da in ya koma kasar su zai Allah ya ce in ka hada kaga ashe akwai mathematics a cikin qur'ani tilka asharatun kamila wannan ai math ne an fahimta Allah ta'ala ya ce in ka hada da wancan ukun ka tara da wannan guda goma nawa kenan an natija shine tilka asharatun kamila Allah ta'ala ya ce equals to 10 kenan ko eh Allah shine natija din Allah ta'ala ya ce wannan shine lissafin ya cika guda goma zalika wannan hukuncin liman lam yakun ahluhu ga wanda iyalansa suka kasance hadiril masjid liman lam yakun ahluhu ga wanda iyalansa ba su kasance hadiril masjidil haram suna halarci a masallaci mai alfarma ba wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne yanzu kun gan kuka duba anan an ce wanda yayi aikin hajjin tamattu'i bai samu abun hadaya ba ko kuma yana cikin aikin haji ya samu larura a kansa wanda ta tilasta masa yin aski kafin lokacin da shari'a ta bada dama ga mahajjaci ya aikin haji laifi ne to shi kuma ga larura ta sa shi ya aikata laifi to menene kafara wannan laifin da yayi na aski kafin lokacin aski Allah ta'ala ya ce shine fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin sai ya dauki dayan wato fa fidyatun yanzu zabi aka bashi min siyamin aw sadaqatin aw nusukin kaga at-takhir zabi aka bashi ko yayi azumi ko kuma yayi ainihin wato sadaka ta hanyar ciyar da miskinai ko kuma yayi yanka ta hanyar yanka abun hadaya haka wanda yayi aikin hajjin tamattu'i bashi da abun hadaya to shi ma yayi kafara na yayi aikin hajjin tamattu'i bashi da abun hadaya ta hanyar shi ma ko dai ya azumi guda tunda bashi da abun hadaya sai yayi azumi guda uku a can sannan guda bakwai in ya koma ainihin garin su kaga zai azumi goma kenan an ce mun lokaci yayi zai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada.